Ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966 aka yi juyin mulki na farko a Najeriya aka hanbarar da jagororin jamhuriya ta daya wanda ya sanadin salwantar rayukan muhimman mutane da suka hada da Prime Minister Sir Abubakar Tafawa Balewa da Premier Jihar Arewa Sir Ahmadu Bello Sardauna Sokoto da Premier Jihar Kudu Samuel Ladoke Akintola da Ministan Kudi Festus Okoti Ebo haka ma an samu salwantar rayukan manya da kananan jami'an soji da suka hada da Brigadier Zakari Mai Malari Brigadier Samuel Ademologun da Colonel K Muhammad da dai sauransu Professor Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodo dake Sokoto ya ce wannan juyin mulkin ya haifar da matsaloli masu tarin yawa
san mutane da yawa sun dauke shi kan cewa juyin mulki ne wanda kusan abubuwa kamar irin issue na kabilanci da bangaranci kamar su ne suke dalil suka zama dalilin samun wannan juyin mulki domin in ka dubi waɗanda suka shugabanci wannan juyin mulkin kusan duk mutane ne da waɗanda an daga kabilar Igbo da kuma Yarba kuma in ka dubi waɗanda kusan suka rasa rayukansu musamman shugabannin bangarorin da suka hada kasar Najeriya bayan an samu yancin kai za ka ga mutane ne waɗanda suka fito daga nan arewa da kuma wasu ɗaiɗaiku daga kudu maso yamma wato southwestern part of Nigeria
sigar da wannan juyin mulkin ya dauka a cewar masana tarihi da kimiyyar siyasar Najeriya ya yi tasiri wajen shugabanci da kuma zamantakewar jama'a da ke Najeriya a wancan lokacin
kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da kusuran al'amuran a kasar nan kusan duk suna da alaka da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki na farko da aka samu idan ma ka kalle wannan tarihin za ka ga juyin mulkin ma da ya biyo bayan na farkon shi ma kusan wannan dimension din ya dauka don kusan abin da ake kalla sojoji ne yan arewa suka yi kamar wata ramuwar gayya
yakin ba sasa da ya biyo baya ya gudana tsakanin shekarun 1967 zuwa watan Janairu na 1970 kuma ya sanadin salwantar rayukan dubban daruruwan jama'a hadi da jami'an soji bisa ga rayukan mazan jiya da aka rasa yasa gwamnatin Najeriya ta tsare da ranar 15 ga watan Janairu kowace shekara a zama ranar tunawa da yan mazan jiya waɗanda suka sadaukar da rayukansu wajen kare martabar Najeriya wannan kuma bai tsayu ga waɗanda suka yi yakin ba sasa ba kadai ya kumshi dukkanin jami'an da suka fafata da na kare martabar Najeriya a wurare daban-daban to sai dai wasu daga cikin tsofaffin jami'an soji sun ce ya kamata a kula da su fiye da yadda suke samu yanzu
na Rahab Bukar Ibrahim mu dai mun yi aiki kuma mun gama lahiya ko ba gaskiya ba abinda muke so a dinga dan taimaka mana mun mun gaji na shekara 3 da wata 10 ban taba samu ko ba yaki kawai muke yi
Sona Ali Kwere, ni da dadin wanda aka fara kai a labirin na tsimin wani number 1. Yes. Mu muka bude Ecomoc.
Yawa. Ya ka kalli yadda ake kula da ku yanzu bayan kun ma Najeriya hidima.
Ya kamata mu tsofin soja a dinga samu abin nan. Mu su activity kamar irin su aikace a hin sauran su wanda ya at least wani su sauran karhin su. To ya kamata a dinga tuna da mu ana samun irin wannan aikace-aikace.
Shugaban kungiyar tsofaffin sojojin ta Najeriya Harishin Jihar Sokoto, Corporal Aliyu Abdullahi dan Chade mai ritaya, ya ce da gwamnatin Najeriya ta gamsu da yadda suka sadaukar da rayukansu a ƙasa da ba za ta hana su haƙoƙinsu har sai sun yi zanga-zanga ba.
Wasu mutuwa kuma sun yi yaƙin Congo da yaƙin duniya na ɗaya na biyu a musulukar da yayin wajen taimaka ma ƙasar da kuma yaƙin waje. An kai su Liberia wasu mutu Liberia Sierra Leone Burundi Rwanda kuwa san da wannan sannan kuma nan kasa cikin kasa muna ba da gurma kwarai da gaske to ka duk wanda ya wannan fafutuka ya kamata ne cewa a tura shi ba sai ya ga kishi yana kuka yana zanga zanga ba ya ko cewa a tura shi a bashi keji a cikin Liberia da samu kula da shi kawai da ya kamata
sakataren kula da yada labarai na kungiyar Sajan Sagir Gamburuma mai ritaya ya ce yanayin da tsofaffin sojoji suke ciki yanzu a Najeriya sai dai a ce alhamdulillah
saboda misali duk wanda ya ce maka ya shiga soja bai ce ma wai na shiga lahiya in fito lahiya a'a ka shiga ne sai wanda Allah ya da kai so misali to duk wanda ya wannan ya zo ya dawo ya zama kamar almajiri ce haƙƙinka sai ka je ka yi zanga-zanga sannan a baka wanda ba roƙo kai ba ba alharma za a yi maka ba ba kyauta za a baka ba a'a wani abu ne wanda aka ce haƙƙinka ne right ɗinka ne a ce sai ka wannan wahalu so kaga abun kula ne
kowace shekara akan yi gidauniya domin tallafawa yan mazan jiya waɗanda ke raye da kuma iyalan waɗanda suka rasu amma kuma duk da haka suna buƙace da samun kulawa wadda ta fi wannan Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.